أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر، والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر. آمين. الحمد لله. وهو الذي شوت جانا رضي الله تعالى عنه شيني ونندك آل يتي أعطاني الله وردا. الله يابان وردي تند النبي صلى الله عليه وسلم يباش الله نيباش أبند النبي يباير الله نيباير أبند الله نيباير النبي يباير من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي الله نيمي باير ونيكما نيمي ربو حديثي انغاتتي نيمي ربو تو أعطاني الله وردا أكوا إند كما زيفت من ذا الله صلى الله عليه وسلم يابان يسمى جوهرة الكمال. أنا أتي مسا جوهرة الكمال واتو غول نتكا غول نيوانا وانديكي إدان أكوما غنغنو ديا دسكا نونا تكامان زن الله صلى الله عليه وسلم دسكا نونا جرمانسا غا صلاة فاتاتي حق قدره ومكداره العظيم غرغوادان جرمانسا دا القدرنسا أوجانكا girmansa da matsayinsa da abu daya ne har kadari wa mikdari abu daya ne duka gurgurdan matsayinsa da alkadarinsa Hausa suna cewa alkadari dai amma har yau larabci ne suka fada dai duk abu daya ne na Hausa a Hausa ne to gurgurdan alkadarinsa to in duk wani salati ya nuna alkadarin manzon Allah da girmansa to jauhara ita ce gold din da ta nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam gaisuwa dai mun sani sallama mun sani assalamu alayka amma ya zamu mi ma salati sallallahu alaihi wasallam sai yace ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ku ce allah kai salati ga muhammadu da ƴaƴan gidan muhammadu haka za ku fada to wannan shine asali da ya nuna salate to idan mutun ya kama wannan sai Allah ya bude masa kofa Allah ya bude masa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da har shi kuma zai ga wannan dai annabi ya bada hanya karan gwaji ha ba shine wannan salati mai girma ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fade shi ha ba kuma ya ce kakkui wani a shi ya bada kofa ma idan za ku yi mun salatin ku sa ayan gidana a ciki wata magana idan za ku yi mun salatin ku kyautata salatin ku kyautata salatin tun daga kan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu duk sahabban nan ko ne yana da nasu salatin da shi ya kera kayan sa abinda Allah ya nuna man na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya make me ma'anar salati da farko Allah ya salati tsira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya salati ga annabi to kuma sai a hada da kirari yanzu salati allahumma salli ala sayyidina muhammad wannan shine salati alfatih lima ugliqa wal khatim lima wannan duk kirarai ne kuma kirari da salati to kuma a kirarin shautu dan abu a kirarin shine babba kaman in ma ba musamme salati ba in ba to kaman sun fassara wannan kirarin shine salatin musan darajar manzon Allah musan matsayin manzon Allah sai na ali yana nan da salate da yawa bare wannan salatin sa da mai dalila allahumma dahiyal madhuwat wa bari al masmukat wa jabbar al qulub salla ala muhammadin al fati lima ugliqa wal khatim lima sabaqa kusan irin lafazan salatul fati ba salatul fati bane lafazan ne suka yi daidai da suka zo daidai to dan haka ba wani wanda zai zo ya ce ba za a yi wani salati ba sai dai a tsaya anan a'a yanzu wancan kaman ya bude yanzu kowa iyayen da ya fahimci Annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen da Allah ya nuna masa girman manzo Allah haka yake fadan sa Shawul dan dan Shawul Hadi yake cewa Salatul Fati da muke yi ga irin kirarin da muka yi wa manzon Allah mabudin Al-Fatih lima ugulika mabudin abin da yake kulle na kaunu gaba daya kaunu gaba daya tana kanziya tana shafa cikin ahadiyan Allah kadaitakan Allah rahamar Allah wanda ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sifa ce ta Allah rahamar Allah wanda ita ce hakikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce danne ahadiya babu a shafe Allah ya samar da komai da rahamarsa kuma koman nan bai zama kishiyansa ba tabaraka wa ta'ala ya ambaci kansa da sunaye da sufofi da komai a wahidiyansa a uluhiyansa da kwatan ahadiya ne shafe komai ne rububiyya ne ba wata magana amma rahama jalala ce nan girman Allah ne anan jin mulkin sa ne kasaitarsa ce amma mun koma baya ma hadarar zatin sa duk wannan bai taso ba ya jiwawa madaukaki ne akan wa tabaraka madaukaki ne akan wa kadaitacce ne akan wa dama wai an ji ana da hankali da rani an ce ba rani sa hasasa to in ba rani ne ya kazantan an da rani to amma nan ko a kadaitaka da girman sa da sarautarsa ji da mulkin sa nan ko shi kadai ne ba kadaitaka da komai a kuma rahamarsa da kyautansa da komai nan kuwa mai halitta ne mai baiwa ne ga duk wata suba da za a subanta shi da shi ko ma mai ce ce ga gidanta to ba komai saboda halitta ta iya fahimtarsa da wannan saboda halitta ta iya abu saboda mu halitta da muka ji muna da wannan to tabaraka wa ta'ala to wannan manzo Allah sallallahu shine mabudin wannan abu da yake kulle ko yake shafe a hadiyan Allah manzo Allah ya bude shi a hadiya dan haka suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ne Abdul Wahid Muhammad Abdul Wahid Muhammad bawan Wahid saboda da Wahid ne yana da hoto da shine za ya Allah wannan da ya misali da za a iya Muhammad Abdul Wahid tajallin Wahid din nan gashi nan Muhammadu sai haƙiƙan manzon Allah din ransa kuma Ahmadu Ahmadiyan manzon Allah din nan shi kuma Abdul Ahad ne shi kuma bawan Ahad manzon Allah a ransa Ahadiyansa kuma Abdul Ahad ne sai azatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa da wannan alƙadarin nasa da wannan girman nasa da wannan abu wanda ido ba zai iya gani ba ji ba zai iya ji ba da komai sai dai zuciya ta iya fahimta nan kuma Abdullahi ne sallallahu alaihi abdan abba zatin can da ba magana manzo Allah Abdullahi ne sallallahu alaihi wasallam yanzu manzo Allah Al-Fatih lima ugulika mabudin kaun fasara ta kasa kuma mabudin annabawa da shi aka fara na annabawa annabta da shi aka fara kuma da shi aka rufe sallallahu alaihi wasallam dida wal khatim lima sabaka shine kuma cikamakon abin da ya rigaya na daga annabta cikamakon abin da ya rigaya na daga annabta har yau anan katimun ma yanzu in aka koma azal din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka cika makon tunda shi bawan wahidiya na Allah ne sannan kuma shi Muhammad ne mabudin wannan duk halitta da ya faru sallallahu alaihi wasallam nasirul haqqi bil haqqi mataimakin gaskiya da gaskiya mataimakin addini da Qur'ani ko mataimakin addini da Allah ko mataimakin Allah tabaraka wa ta'ala da karfin Allah din ma intansurullah dun kun taimake Allah nasrul haqi bil haqi manzo Allah ya taimake gaskiya da gaskiya kuma ba da ƙarya ba wal hadi ila siratikal mustaqim ya shiryawa zuwa tafarkin Allah madaidaici ya sura zuwa ga Allah wa ala ali da an gidansa hakka kadari wa bi gurgudan girman sa da matsayin sa a wajenka Allah da nan salatu zati tafi so da kan shalla da yake cewa ikon Allah da muke manzo Allah wannan kirari muke manzo Allah wannan kirari annabi ya ji dadi sallallahu alaihi wasallam dama mun yi ba dan ya biya mu ba dan mun kara mu ba da kan ko mun dai dai mai kirarin ya kirari an ce wa shehu mu shehu sani kafanga radiyallahu anhu ya fito sai wani maroke ce masa kaga malami baka fata mai cin larabawa gyara sai ya ce da kadimin sawani kai wannan yayi kirari a bashi fan kaza wannan yayi kirari a bashi fan kaza to yanzu wannan kirari da muka annabi sai ya bude mana kofa sai ya bude mana ku shiga wajen Allah tabaraka shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce faqi hai in aka yabe su sai su ji tsoro kasiriya kasu ga kansu sai su hana shehu ya ce a rufe in aka yabe su sai su ji daɗi ina ruwansu an yabi ma'aikatar da ta kera su ne su ina ruwansu su suka yi kansu koko wanda kamar an yaba Allah da ya yi musu to dan mutum ya yaba Allah sai hana su a rufe in an yabe su sai su fantama alhamdulillah ba nasu a ciki din kaza to yanzu manzo Allah ya ji daɗi ya buɗe mana to ku shiga hadarar wanda ya yi min abin da kuka wanda shi kuka ga jamalarsa kuke ta wannan yabo to bismillah ku shiga igon Allah a wurin mu ma dama haka ne da istighfari mai wanka istighfari ta kalli mu wofanta daga dukkan kaskanci daga dukkan kazanta daga dukkan kaza mu wofanta da komai mu yi wanka don mu iya shiga hadarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatul fati din da muke yi ado shi mun yi wa kanmu ado manzo Allah shi yasa yanda ake shiga fadan Allah shi ya bude mana sallallahu alaihi wasallam mu shiga shikenan mu tajalli mun hadu da sarki sai mu ka la ilaha illallah la ilaha illallah mu ta zikiri da muka shiga fadan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah a take a nan sai muka ga ashe annabin nan da shi ya shigar da mu fadan ko ba kamar sa a fadan a matsayi ya ce ina da lokaci wajen Allah ko mala'ika da ba wani mala'ikan da ya isa ba wani annabi da ya isa ba mai matsayi irin nasa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai muka ashe duk kirarin can da muka yi masa ashe dai mun dan yi namu mun kaza ka yanzu da muka fito daga fadan Allah za mu yi maka godiya sai kirari ya canja saboda yanzu kuma mun ga yafi karfin haka walillahi almasallil ala mutum yana da makoci amma bai san kowaye ba yana da makoci amma dai suna zaman lafiya sai da yaje zai ga sarki ko yaje zai ga gwauna sai ya ga makocin nan nasa ashe babban na hannun dama ne babban waziri ne da kaza yana gane ta a yalla bai wannan makoci na ne mutumin kirki a yi maka kaza aka yi maka 19 ta to yanzu in suka fito irin ai ba irin gaskiya gaisu ko kuma zai canja yanda muka fito daga fadan Allah sai gaisuwa canja a'a yanzu manzon Allah Allahumma salli wa sallam ala ainir rahmatir rabbaniyati ainir rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil ha'idatil markazul fuhum Allahumma salli Allah kaisa abisa ainir rahmar rabbaniya wannan shine ainir rahama ka Allah ta rabbaniya wal yaqutatil muta wannan shine yaqutu na sanin ka ubangiji tabaraka wa ta'ala in akwai sannai mai gwal in akwai sannai mai to wannan yaqutun su ne yaqutatil mutahaqqiqa alha'idati wanda ta kewaye bi markazul fuhumi da helkwatar fahimta da helkwatar sani in an zo wajen manzo Allah karshen sani ya kare karshen sai dai shi kuma ya ja gaba shigar da mu abu wal yaqutu bi markazul fuhumi wal ma wa nuril akwan Allah kai sa manzo Allah shine hasken halitta kaunu gaba daya wanda ba dan shi wanda ba mu ga halitta ba yanzu muna ganin komai saboda da rana ne yanzu hasken rana yake nuna mana komai idan dare yayi idan dai ban fuka sai mu je na ganin komai ko mutum yana cikin daki ga su gado ga komai yana ganin su amma da an dauke wuta sai dai na gani amma kuma yanzu in ya shafa zai ji gado zai ji abu bambancin hasken manzo Allah sai manzo Allah da za a dauke kashe hasken sa a cikin kaunin kaunin mahaita watsa ga baki daya yanzu ko an shafa ba za a ji gado din ba sai a koma adam saboda za a koma wa kanziya can za a koma wa ama'un can mun koma ama'u kuma ai ba magana saboda za mu koma a hadiya da mun fita daga wannan rahama ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ta Allah to kuma sarautan Allah za mu koma yanzu annabawa da waliye da ka an suka ga rahama Allah din nan suka ga jamala Allah din da sai su fanta masu ji dadi mu ne kaza mu muke da kaza muna yin kaza amma idan suka hango hadiyan Allah din can kai ta kasa din nan kowa ya za iya shafe shi tabarak jin sarautan Allah sai kuka sai faduwa sai tsoro duk kowaye in aka ga yana ji da kai ko yana fantamawa ko yana wasa ko yana nishadi ko yana rahamar Allah ya gano nan ya gano amma da ya tuno fa hadiyan nan gabaki daya sarautan Allah da sai tsoro sai kaza kaza to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nurul akwan almutakawina has wa nurul akwan hasken kaunu halitta almutakawinati wanda da shi halittar mata samu gabaki da nurul akwan mutakawinati al'adami dan adam ne duk da haka gashi nan dan adam ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mana dan mu iya karban sa mai kuma amma haske ne al'adami wa nurul akwan mutakawinati al'adami sahibul haqqir rabbani ma abocin gaskiya ko ko na Allah muhammadu na Allah ar-rabbani na Allah albarq al-asqai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walqiya ce mai haskakawa bi muzunul arbahi wanda take sanar da mu ga hadirin alheri nan ya taho zuwa manzo Allah ya sa alherai duk suka faru bi muzunul arbahi almali'ati ita kuma hadirin nan ta ribobi din nan ta alheri din nan mai cikawa ce li kulli muta'arrid daga duk wanda yazo nema min albuhuri in ce kuce za ta cikata wal awani in yan kwarai ne za su cikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya cika tekuna annabawa shi ya cika duk koramai ma na waliyan shi ya cika dam din bayin Allah da ƙwaryoyin dumu mine da kowa da kowa har yau ruwan yana nan kwance kaman ba a taba komai ba kowa ya kokari sallallahu alaihi wasallam almali'atu likulli muta'arrid min albuhur wal awani Allah wa nurul akwan almutakawinati adami sahib albarq alasim muzun larbah almali'atu likulli muta'arrid min albuhur wal awani wa nurikal lami'i Allah ka salati ga annabin nan da hasken ka ne ubangiji hasken ubangiji ne tabaraka wa ta'ala ja'akum min allahi nurun wa nurikal lami da hasken ka mai haskawa wa nurikal lami allazi mala'ata bihi kaunaka wanda ka cika halittan ka da shi alha'ida bi amkinatil ma wanda yake ko ina ba wani waje da wannan hasken ai samuwa wajen ma hasken ne كسامي الذي ملأت به كونك هائدا بأمكنة المكان اللهم صل وسلم الله كيسيرا دعمنشي كيسيرا دعمنشي اللهم صل وسلم على أين الحق أبسا أين غسيا كان أين الرحمة ننكو أين غسيا إلا نن أين أهديا إنما إن كان هر يو جلالة تاكما شو رضي الله تعالى يناتي da hasken manzon Allah da rahaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai aljanna har yau kuma da hasken manzon Allah akai wuta to nan kwa jalala ce ikon Allah sai ga a sauƙaƙe Allah ya kawo technology mun ga haka nefan nan da ita za a ja ta bada AC ne fa nan da ita za a ja ta bada kuka kuma a dafa abinci ita ta ita ce wuta ita ce sanyi to duk haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ainul haqi ne ainin gaskiya ne ainin ahadiya ne ainul haqi allati tatajalla min ha urushil haqaiqi wanda duk gadajen haqiqan ma daga shi ta bayyana duk haqiqan ma daga shi ta bayyana sallallahu alaihi wasallam saboda haqiqokin ma dukkan ya kunshe su sallallahu alaihi in zahirin sa rahaman ne yanzu jalalan ma badinin sa ne aje badinin sa ma kamalan ma badinin sa ne sallallahu alaihi wasallam urushul haqaiqi ainul ma'arifil aqawami ainin sannai al-aqawmi madaidaici ainul ma'arifil aqawami siratika tammi ta farkin ka cikake al-asqam madaidaici saboda kar ikon Allah al'ada ce ta Laraba ba sa son su ta maimaita kalma ko da ma'ana ta iri daya amma shi Larabci Allah a hikimarsa tunda ya zabi Larabci ya isar da sakon sa to tunnan malamai suka san to Larabci a yare dai babu kaman sa wajen iya isar da sako saboda na farko kalma dai sai ta dau ma'anoni da yawa sannan kuma Larabci kowanne magana yana da sunanta yana da sunanta abu yanzu asqamu aqawamu duk abu daya ne ha kuma an ce aqawamu a kuma zuwa a ce aqawamu balarabe sai ya ce nan ba hikima ko da a ce asqamu mana daga duk aqawamu ne ba zancan rashin lafiya ba rashin lafiya kwata kwata ba awar rashin lafiya bane kuma shehun nan suka ce wai idan an ce manzo Allah mafi rashin lafiya to sai me aka ce a hadisi aka faɗa sahabi yazo ya tarar da shi yana rawar tsari yana sassabi sosai yace na gaishe shi ya tafi bai kai baki a ba ya kuma dawowa sahabin nan ya ga dai ba zai iya tafiya ya bar shi ba kuma yazo ya same shi a zo na lafiya kan ya rasulullah yanzu na zo na barka ka ita a kafu take nan jibril ya shigo ya zo ya min addu'a Jibril ya zo ya ce bismillah arqika min kulli shay'in yuzika min hasadi kulli hasidin wa aidin wa summi Allahu yashfika Jibril ya zo ya min wannan addu'a shine kaga sai ce amma ya rasulullah inda naga jikin nan naka abun da manzo Allah ya ce din rashin lafiyan da wannan ku yake ni sai Allah ya ninka mun biyu sai sahabin ya ce ma'ana dalla dan ka yafi yawa sai annabi ya ce eh sallallahu alaihi to ashe ko da jawhara ta ce mafi rashin lafiya ai gaskiya ta faɗa sallallahu alaihi wasallam bare ma dubba ma a wannan bane sallallahu alaihi wasallam to kasancewar an cire waw wanda ita ce ta asali an maida sin za'ida wajen yana karban dadi to amma ya za a cire asali a ce Laraba suna yin haka ikon Allah nan dai saboda akwai sakamu na rashin lafiya shi sa mutane suke dan hanuwa amma jahara ga wani waje can tayi irin sa amma ba wani ma wanda yake fada ba wanda ai amkinatu dinna amkinatu shi ma irin nan ne ba wanda ma yake fada amkinatu ko kaza ya za'i makano a ce amkinatu kaza amma yanda aka fada askamu dinna gashi to askam madaidaici a kawamu duk iya daidai shafi ne sun yi littafai a kai duk ga baki daya ko maki mafi an ce mafi rashin lafiya to sai ne gaskiya ne mafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata yana so ya aura sai ya ce a tambayar masa babata halinsa kaza ka ita kuma jin daɗin annabi zai ya ce ai mutuniya ka ganta nan ba taɓa rashin lafiya ba sai annabi ya ce ashe ba alheri a wasu a ce ba alheri tare da isa a ce ba tsawon rashin lafiya ba akwai mutum da bai tsawon rashin lafiya sai annabi ya tsoron wannan mutum da bai tsawon rashin lafiya ba to me ma'ana kenan jibu kuma wani irin karatu na annabi sallallahu alaihi wasallam a ce mutum bai tsawon rashin lafiya ba wanda manzo Allah sai kafiran maka suna cewa ni mahaukaci ne za a zama mahaukaci duk wata ina yin mura duk wata ina yin mura yaza yanzu mahaukaci ashe mahaukaci da Allah wannan kuma wani likitanci sallallahu alaihi wasallam suradika tamil asqam ay aqawam allahumma salli wa sallim Allah kai salira da aminci ala dalatil haqqi bil haqqi absa bayyana gaskiya da gaskiya tajallin gaskiya da gaskiya dalatil haqqi bil haqqi alkanzil a'zami taska babba idan da rahamarsa tajallin wahidiya ne idan da jalalansa tajallin ahadiya ne to akamalarsa nan ku tajallin kanziya ka ne Allah amma une nan tajallin Allahumma za'ala ainul haqqi alladhi tajalla min ha Allahumma salli wa sallim ala dalatil haqqi bil haqqi alkanzul a'zami taskaka babba alkanzul a'zami ifadatuka minka ila kwaranyanka daga wajenka zuwa wajenka sallallahu alaihi wasallam mutun ne yake jin yunwa mutun ne yake jin yunwa yana neman abinci aka je aka kawo masa abinci cikin duniya na aka ce gashi ci aje dai danya ji inda ya ce wanda ya kawo zai dauke kwaranyanka ne minka ileka ihadatun nuri makewayan haske sallallahu alaihi wasallam ihadatun nuri hadarace hade ihadatun nuri Allahumma salli ala al-atil haqqi bil haqqi al-kanzul a'zami ifadatuka minka ileka ihadatun nuril mudalsami taska nan can taska an iya fadata nan ku abu ne rufate mudalsami ila juya ta akai mudal sam je ma'ana taska rufa abu hadara ko rufafiya ba wanda ya iya sanin girman manzon Allah ne ya sanin kashan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce mukan bi hadaran manzon Allah din nan mu gane ta amma waye isa ya abu jidda haka mun tsarkake Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madayanci ne kaza ma ba wannan nasa ya kafe ta hadaran Allah ifadatuka minka ilayka hadatun nuru mudas sallallahu alaihi Allah kai salati a gare shi wa ala ali da yan gidansa salatan tu'arifuna biha iya salati da zaka sanar da mu shi har yau mu san shi ba duk ina abubuwan da muka duk nan shi ne har yau mu san shi ba salatan tu'arifuna kai ka sanar da mu shi Allah to kuma yanzu Allah ya jibin sanar da mu shi kuma alhamdulillah shi kuma nazancan Allah ba magana iya sarautan sa da kafeta sallallahu alaihi wa ala ali salatan tu'arifuna biha iya salati da zaka sanar da mu shi to wannan jawharatul kamali yanzu kirari ya canja da ku alfati lima ugulika kusan gidi amma dai nan dai an fadada shehu alhadi radiyallahu ta'ala anhu dalilin tarbiyyar sa kenan nan waje dalilin sun shehunai ne larabawa ne su suka kawo dariƙan ma kakannin suka kawo dariƙan ma sun haddace komai sun karance komai to ikon Allah shehu radiyallahu anhu zancan faila ya faru shehu alhadi dinnan sun saba zuwa gidansu shehu ma a ba su hadiya al'adar mujjid sharifa in sun zo a ba su hadiya da komai to yanzu zancan faila dinnan ya faru shehu alhadi akwai abin da ya rikitar da shi Allahumma salli wa sallam ala ainir rahmati Allah kai salati amsa ainir rahama rahama ko sifa ce ta Allah ar-rahman ar-rahim kaza to nan wajen shehu alhadi yana so ya gane to ga shehu yayi da'awar ma'arifa sahibul faidati ma'ana yanzu sahibul faidati nan do waliye masu takama da sanin wani abu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dara su ya Allah da Allah ya sai tambaye shehu radiyallahu anhu ko akwai abin da ya rike sai shehu ya ce me sai ce jawhara ta ce da manzo ainin rahmat ar-rabbani ya ce rahama ko sifa ce ta Allah ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifa ce ta Allah kenan sai shehu ya dariya sai shehu ya kwashi da dariya yace tafi gida ka huta ka dawo bade in ka dawo ba za ka ƙara wannan tambayar ba bade in ka dawo ba ka ƙara wannan tambayar ba shikenan ya koma gida bade maulidi dama gidan shewa ana yi tun kafin faila ta bade maulidi da yazo shikenan shi ya sashi a tarbiya har ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san manzo Allah ainin rahmatin ne yaga abu yanda yake yake bai ƙara wannan tambaya ba sallallahu alaihi wasallama to wannan shine ainin rahmat shehu radiyallahu anhu ya ce duk wanda yaga jawhara ya dinga binta ya san shehu Jani Katimul Auliya irin wannan abu da Allah ya buɗa masa duk gabaki da to an gode Allah jawharan nan da kasaitarta da komai Shehu Zanu bai ce shi yayi ta ba ya ce manzo Allah ya danka manzo Allah ya ce ga kyauta mun ma Ahmadu dan haka salatul fati na kowa da kowa ne ba namu ne kafin dariƙar tijaniya ma salatu fa amma jawhara ta dariƙar tijaniya ce wanda ba shi da wuridin dariƙar tijaniya ya kama jawhara ana jiman tsoro saboda hasken ta zai mai yawa mu ma albarka dariƙar wurudin da yake dauke mana hasken nata muke jin ba mu komai ba amma ba dan haka ba Yusuf an-Nabhani radiyallahu anhu wannan kasitaccen shehi na Beirut da Allah ya sha Beirut ya rasu kusan kafin haihuwar shehu radiyallahu ta'ala anhu Yusuf an-Nabhani ai abin da ya jama shiga dariƙar tijani inkarin jawhara ne yasa Shehu Jani Abul Abbas ya ce in mutum ya karanta jawhara guda daya ya auni tasbihin halitta gaba ɗaya sau uku duk kirarin da halitta ta yi wa Allah to jawhara ta auni wannan sau uku in mutum ya jawhara guda daya Ismail wani ne wannan kuma lalle shi ma dai duk da kasancen shehi ne da larabcinsa da komai shi ma askamu ta soma gitar da shi yanzu a ebo kirari a ce annabi mai rashin lafiya ko kaza sai dai wali ne bawan Allah daga sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwanka wannan ni nayi in zaka ci ni gyara kuma to na tuba ai shikenan ma daga nan akwai dariƙar da yake yi da radiyallahu ta'ala daga nan ya shiga dariƙar tijani Yusuf ibn Nabhani ba tijani radiyallahu ta'ala anhu daga nan ya shiga dariƙa Allah ya buɗa masa kuma ya ga ya faɗi maganganun jawhara da yawa abinda Allah ya buɗa masa ya gani to jawhara din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi Shehu Jani radiyallahu anhu yana daga abinda Allah ya bani salati da ake ce masa jawharatul kamali Shehu radiyallahu ta'ala anhu kamar yanda ya faɗa duk wanda ya ga salatin jawhara din nan ya san Shehu Jani Abul Abbas cikamakon walitani jawhara din nan tana da abubuwa da yawa kwarai da gaske ta tijanawa ce fi'ila ga salatin fati nan na kowa da kowa kowa ya dauka amma jawhara wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyauta ce ya ba Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu da shi da jama'ansa radiyallahu ta'ala anhu idan mutum yana so sai dai ya shiga dariƙar tijaniya shine zai zama mar garkuwa daga haskenta duk gabaki da amma mutane da yawa sun kutsa mata kwakwalwarsu ta yi abu haske ya taɓa kwakwalwarsu duk gabaki da tana da maganganu da Shehu Nazifi ya faɗa a kanta duk gabaki da manzo Allah cewa wannan salati Shehu Jani ya karɓe ta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da falaloli da yawa ya daga cikin falalar da Shehu Tijani ya faɗa a Jawahirul Ma'ani za mu zo duk wanda ya dawwama yana karanta ta sau bakwai in zai kwanta bacci abusa yana da tsarkin jiki tsarkin tufafi tsarkin shimfiɗa kuma yana mai kallon gabas ya karanta ta bakwai sannan ya kwanta in dai yana haka zai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ran da Allah ya yi in dai yana haka zai ga annabi kuma ba dadewa zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya cika hasken sama kuma zai ga annabi a gaske ma ba wai a bacci ba to wannan Shehu Tijani ya faɗa radiyallahu ta'ala anhu kuma zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi surati shari da jikinsa yanda ya zauna a Madina zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ga abu to wannan duk bayin Allah da yawa sun ga wannan duk gabaki daya in yana yi ko yayi dan hakan ko kuma yayi akwai wanda suke kunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam su zauna ma su sun yi wani abu dan su ga Annabi suna ganin ba su isa ba su ga Annabi saboda suna ganin su ba su tsarkin da za su ga Annabin da kaza amma da tunda an ce ai wannan falala ce mai girma gashi nan suna yi di yayi da wanda yace ma ai ni ko yo abinda nake sane ma kenan ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin su dai daya to duk wanda ya kama zai ga wannan wannan sun ko kuma yaga koma waye amma wancan din yace masa ni ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko amma farki aka duk wannan ma yayi waliye sun ce yanzu kuma matsayin sa ya gani to in ya kara salati ya kara salati ya kara salati in Allah ya da zai ganshi a abu yawa ko kuma ya ganshi a ma'arifa yaga shine hakikan halitta ma duk gabaki da me yake ne ma sai yaga wani kuma abu dan wani abu ke bantacce duka baki daya ina sallallahu alaihi wasallam ya takaita Annabi sallallahu alaihi wasallam hakan halitta ne duka baki daya ko ame yanzu kuma shi zai kara tsarki ko kuma sai ya ga gidan tsarki duka baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama teku ne tekun gishiri wani abu ya fi karfin ya gurbata ta ko me aka ji aka yaba wace ku zai narke ya zama tsarki sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan Shehu Jan Abul Abbas ya kara cewa duk mai karanta ta bakwai duk wanda ya karanta jawhara daya biyu uku hudu har ya zo bakwai to Annabi ya bayyana gare shi yalla ko idan Allah ya sa ya gani ko bai gani ba amma ya tabbata yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka suka ki a karanta ta bakwai a wajen da ba tsarki ko a wajen da mutum kaman biyar ba za su iya zama ba da wajen da mutum ba za su iya zama ba nan shehu ne suna ta magana zantan a ce dole ba za a karanta jawhara ba sai a wajen da mutum biyar za su iya zama ma'ana ana nufin da jikinsa kenan da kaza Annabi ya karfafa haka a'a ko a wajen da mutum biyar ba su iya zama ba ne a karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu TV sai mutum ya ga mutum dubu a cikinta ya akwati da kaza to Annabi ya karfafa haka sallallahu alaihi wasallam wayan suka ce eh duk da haka dai ayi hakan dan dai mutum ya ji girma Annabi a zuciyarsa da haka suka hana ayi da'ira din nan yar karama mutane suna yin da'ira yar karama duka suka hana da farkon farawa da'ira ta zama mutum kaman bakwai za su iya zama a kai kuma ba a matsaba za su iya zama a kai sai dai in wajen ba fili duk da baki daya to daga nan kuma ba adadi girmamawa ne saboda mala'iku da ruhanan bayin Allah da matattun ƴan zawiya ma gaba ɗaya da yawa duk suna zuwa ayi wazifa da su bayin Allah suna ganin su duk da baki daya idan mutum a ɗakin halwarsa yake shi kuma komai kuncin ɗakin halwa yanzu kuma kaman mutumin da yake cikin TV ne to yanzu abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika ɗaya ya ninka duniya mala'ika duniya zai iya rufe duniya da fukafukinsa ga amma manzo Allah ya ce ga mala'iku 70,000 sun rako suratul an'am sun shigo har masallacinsa to mun gode Allah mu yanzu duk wannan Allah ya nuna mana shi ba rikici a wajenmu yanzu mutum ya tsaya gaban TV sai ya rufe TV gaba ɗaya amma iko Allah aka kauke shi kuma sai gashi nan da duk ƴan dauran auren da duk ƴan maulidin da duk ƴan waye gashi nan a cikin tibin duk gabaki daya duk Allah ya nuna na san ransa ne da shi amma na barzakun ransa nan kuwa gashi a zahirin sa duk gaba daya to duk wanda ya karanta jawhara bakwai manzo Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam dan haka mutum ba zai karanta jawhara bakwai ba sai ya san wannan wajen yana da tsarki yana da halin da zai iya karban bakuntan manzo Allah na tsarki da huzuri to sanin ya iya karban ba haka bai karanta ta uku ko abu dan kunyar Annabi sa kai je jawo bako ba shi da dan abin da zai sa masa duk gabaki daya to inda ya karanta bakwai fa aksara in ya yau daga bakwai Annabi ya bayyana sallah to kuma da zai ta karanta ta har rayuwarsa ta kare ba su rabu da Annabi ba sallallahu alaihi wasallam to sai dai kuma yana da rayuwa yana da iyali yana da neman arziki yana da lokaci yana da lokacin sallah yana da lokaci to inda ya katse kuma Annabi ya sallallahu alaihi wasallam wannan ya fa aksara kuma manzo Allah zai halarto a ta bakwai har ya gama ta yana tare da khalifofinsa guda hudu din nan sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali an tambayi Shehu Tijani radiyallahu anhu akan wannan magana akwai sahabin nasa da ya ji wannan magana sai zo ya tambayi Shehu Tijani ga abin da naji an ce wai kai ka fada Shehu Tijani ya rantsuwa yace wallahi na rantse da Allah da daga bakwan nan zaka dawoma mutukar rayuwa kana yi da baka rabu da annabi ba kai ma ka zama walin da yake cewa annabi bai taba rabuwa da ni ba illa kuma kai Allah bai ko ya yayo mutun ya gani ko ka ya gani amma dai annabi yana tare da mutun shehu da ne ce manzo Allah ba zai rabu da kai ba da zaka rayuwarka gaba ɗaya kana karanta wa hazal huduru wannan halarta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil jismi wa ruhi da jikinsa da ransa kawai wani ya ce halarta ce ta rai ko halarta ce ta kar a'a manzo Allah sai ya fi karfin haka sallallahu alaihi wasallam da jikinsa da ransa wa fi kulli maka a ko ina ma a ta'addudi tare da rarrabuwa annabi shi kadai ne kuma shi da yawa ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne kuma shi da yawa ne ta'addud jismihi bi adad al-anbiya me shehu Nazif yake ta kila an ce rabuwar jikin manzon Allah adadin annabawa manzon Allah yana rabuwa 120,000 da 4,000 yayi kyau mun karanta wannan haka ne wal awliya da kasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adadin waliyai to har annabawa ma 100,000 waliye badinin annabawa ne الظاهر الباطن اذا ذا اشiga cikin annaba sai a tarar da waliyai kowanne wali khalifan wani annabi ne kuma annabin nan shine zahirin sa da kaza albarka annabin nan shi kuma shine badin sa to adadin waliyai adadin annabawa za dadi ba rage adadin waliyai adadin annabawa sai cika makon su kuma adadin annabawa adadin sufofin Allah da sunayen sa ba dadi ba rage to annabawa 120,000 da 4,000 an ce wayannan haka yazo a hadisi amma Allah ne kawai ya sanarwa kansa waliye dinnan Allah ne ya sanarwa su ma 120,000 Allah ne ya sanarwa kansa do wayannan kofa ne kamar yanda asma'ullahil husna sunayen Allah dinnan 101 dinnan wayannan kofofin sunaye ne amma sunayen Allah kowace zarra akwai sunan Allah da ya tajalli a kanta sannan kowace zarra waliya ce saboda Allah yana son ta ne halice ta ba karfin sa tafi ba fa ahabbtu an urafa sai na sau a sani fa khalaqtu khalqan sai na halice halita kowace zarra da soyayya Allah ya yi ta sai dai kuma a hikimarsa wani ga adalcinsa wani ga rahamarsa wani ga adalcinsa wani ga rahamarsa wanda ya tafi rahama Allah sarari da koya a rahama yake wanda ya tafi ga adalcin Allah a zahiri yana cikin masifa a batini adalcin Allah yana rahama yana cikin abu a zahiri yana cikin masifa a zahiri za a gane wa mutum ciyata a zahiri yana cikin masifa amma a batini lafiya ake neman masa lafiya ake neman masa za a ga irin wannan duk gabaki da za mu ga dabbobi ga suna a cikin kwata a zahiri mu dai mun ga wannan a'udhu billahi da wannan irin rayuwa da irin wannan tajalli masifa ne da kaza amma baɗin su kuma nan ne wajen nan suke rayuwa a ciki a'udhu billahi mutum zai irin shaddan mu ta kasashen Hausa wanda gashi kana mutum yana zuwa ciki tsutsotsin da suke cike da kaza kaza nan ne gidansu nan ne rahama nan ne adalcin da aka yi musu su kuma nan suke jin daɗi buku a'udhu billahi da kaza kaza to wannan kuma wata kofa ce ta rahama Allah wani ko me ya jawo Allah alam sai ya zo ya samu Shehu Lamin sai zo bai san Shehu Lamin yana zaune a wannan a lokacin yana shafa a wannan rahama ta annabi sallallahu alaihi wasallam Shehu Lamin ya ishe shi girma Shehu radiyallahu anhu ya ce ya ba shi ajiyar soyayya da yake wa annabi a ijararsa shau ya rubuta masa a himu bida'ada hina ahaya wa in amutuwa kilbi da'ada man ya himu biha ba'adi ina tsumauta da sammata da ake ce mata da'adu su baya sun ce duk in sun fadi laila ko sun fadi laila suna yin ilgazi ne hadara suke ne to ina di mauta da mace da ake ce mata da ada in na rayu in na mutu zan bar wa da ada wakili da zai ci gaba da wannan soyayya tawa da yake mata to ana girmama shi a haka to daima za ga a cikin hali yake shehu la mai rabiya to wani yazo bai sa shehu yanzu irin wannan hotuna da ake sawa na shehu ayi magana a daina wani zuwan hoton yakan yage ya fada a kwata yake sai shehu la mai ta masa kwata ma akwai halittar da tana so ta ga shehu ita ma
Masha
Allah, ina amsa daidai ne. Sabi da, yana, an ce, in ba a san halin su ba za a iya gane maganar su ba. Yana kan wannan shimfiɗa. Ike kwatan ma akwai halin su tana so ta gashi. So, sai wancan ya yi shiru. Abin ya fi ƙarfinsa. An fito daga wannan hadara, ai za a yi faɗa. Kaka mutum ba zai zo ya ce a danna hoto a kwata dan kaza kaza ba amma kuma abinda ba zai iya ba to wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ainir rahama da jikin sa adadin wali kowace zarra tajalli ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu farid yana daga cikin wayanda suka yi dumauce a hadaran Allah Allah ya yi musu hijabi kuma bakinsu ya faɗi abubuwa da yawa ko mutum ya ce ya dumauce a hadaran Allah ko mutum ya ce ya dumauce a hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba lai halin duk daya wannan bawan sa ne sifarsa ne wannan ko asali kamar ya faɗi asalin ne abun ya faɗi kuma wanda aka bawa abun shikenan wannan ne mai abu wannan amma abun ya faɗa to ibn farid yake cewa وإياك والإعراض عن كل صورة مموهة أو حالة الاستحالة كشيدنك كودك كوات الصفة كوات الصورة ما ودتداتي تكوبة داتي باني إندي كنا تفاعة حنير سبيدا سي الله تبارك وتعالى إيا فد متند عدل سنسا دوات الصفة دا أنتي دليل كوكان النبو نوه عليه الصلاة والسلام sunan annabi nuhu mai kuka shehu ya ce an tara kukan halitta bai kai rabin na annabi nuhu ba wato wannan kuka an dai ba na annabta ba ai abin ya fi karfin hankali an ce ne dalilin wannan kuka ila kariya ya gani kariya macen kare Allah ya yi mata sifa mummuna sifa ga ƙanzuwa a jikinta ga kaza sai annabi ne ce kai wannan kariya mamakin muninki sai ta tsaya sai ta ce kana aibata aikin ne ko kana aibata mai aikin kana aibata aikin ko kana aibata mai aikin to annabi a matsayinsa na annabta ai shikenan shine wannan dalilin kuka da abu da ake cewa to alayhi halu wannan dai yana sa mu ga girman halittar Allah ga abu to shan radiyallahu anhu shi kuma a yabansa na hadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗi wannan yana so ya san ce wa iyyaka wal irada ka shedin ka ga kawda kai an kullu suratin ga kowace sura izarunta min sirril wujud liqahu in dai kana so halittar nan ta dinga yama tajin batir in dai kana so ka dinga halittar nan ta zama ma sayin bonne da yake nuna ma wani abu ko me ka gani kowanne duk abin da gani ga sayin bonne da yake nuna ma wani abu fasalli isalla wasum ka ya azumi wa kul ka ci wa sharab ka sha wanki han ka ya aure fa ma san magairo duk dai sunnan manzo Allah kake ba wani abu ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai idan mun tafi a haka sifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da adadi kasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da adadi in mun ce ya kasu saboda amma in ba haka ba shine dayan shine kuma duk adadin sallallahu alaihi wasallam shine dayan kuma shine duk adadin sallallahu alaihi wasallam yanda ya dace kamar rana din nan ga ta ita ce guda daya kuma komai da yana rayuwa ne da rana da energy din rana din jigga baki da to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai duk kowaye ya jawhara bakwai manzo Allah yana tare da shi da jikinsa da abu to kuma shehu radiyallahu anhu yake cewa wannan ba wani abu bane hadisi ya ga ya mana duk kabarin da aka binna mutum duk wanda aka sai an zo mar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ingata to wajen guda uku an ce ma ilmuka bi hadha ar-rajul me ka sani akan wannan mutumin fadi abinda ka sani akan sa miji idan mutum ya yabi manzon Allah ma'aikin Allah ne kaza sai malaiku su kwanta kai baji wallahi dama mun san mu'mini ne wannan dai mutuna ce ta Allah da Allah yake jarabar bayinsa da ita amma ya fadin mu wani ko naji an ce kaza wallahi ka Allah ya sa ka sani kaka to nan mutum zai ji ba ka bari mutum bai san duka sai in bai san an Allah ka sanar da mu tabaraka wa ta'ala Allah ka sanar da mu wani ya daga albarkar ya ban manzon Allah da albarkar kaza duka imamu shafi yana cewa wala taksha min al malakain ruban idza sa'alaka qul lahumu muhammad san ka ji tsoron mala'iku nan sun tambaye ka ce ne muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to allahumma amin mun gode Allah rahaman manzon Allah sallallahu alaihi mutun ya rayi yana san sa mutun ya rayi yana fadan sa sai da aka zo kabari a tambaye sannan mutun ya kasa wannan ba zai yi ba shehu radiyallahu ta'ala yana cewa لدى القبر مهما يسأل العبد عنكم فقل خادمي واشفع لي حبك يا رسول الله اذا aka tambaye kadimin nan bawan nan naku a kabari amsa masa kace kai kudale wannan kadimi na ne sallallahu wannan kam shine magana duk gaba ka annabi kan ba zai bari matsoyin sa a ce wai har sai an tsaya an tabbata shi zai bada amsa ba faqul khadimi yaro a shigo ana tambaye sa a gidansu dan nan gidan ne bata tuntarsa a kai kaza ka ai shi ma da yaga gidan zai balle daga hannunsu su ma da ai shi muke nema mun gode Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu yake cewa ai ba wanda zai ce dai a minti daya mutum daya a duk duniya ake binnewa Allah ya kiyaye bare a ce an yi yaki Allah ya kiyaye bare a ce an yi annoba wa yasa adadin mutum sun ce kowane sakon mutum 120,000 to 240,000 suna mutuwa ana haifi mutum 120,000 to 240,000 ana daukaka 120,000 ana saukar da 120,000 ana to wannan duk dai dan a dan tawar da hankali tajallin Allah ya fi haka yawa amma kuma kowanne kabari ga annabi Muhammadu a ci yanda yake a kabar gura ma haka hasken zuciyarmu da karashi zai sa mu ga wannan ba wani abu bane aka faɗa to wannan suke faɗa haka to dan haka duk wanda ya jawhara daya ya kai bakwai manzo Allah yana tare da shi sallallahu alaihi wasallam to mun gode Allah technology zamani diya nuna yanzu shugaban kasa daya ne koko yanzu shugaban white house guda daya ne da ya faɗi magana kila camera daya ce za ta dauke shi waye san adadin trillion din TV a duniya wanda za ta dauke shi ko mai labaran gidan TV gashi yana in an shiga wannan daki gashi nan a zaune yana labarai an shiga wancan daki gashi nan a zaune in an shiga wannan daki kuma shi kadai ne kuma gashi shi da yawa shi kadai ne kuma shi da yawa duk gaba dan an ce masa ya rabu ba adadi bai sa kuma a shi dayan nan ya rabu ba jibo ta hikima kuma bai sa a shi dayan nan ya rabu ba in kuma aka duba sufofinsa aka duba kowace TV gashi kowace TV gashi ya rabu aka duba shi kuma asalinsa waye sai ya raba shi yana nan manzo Allah qasiman wa muqassima manzo Allah qasimu ne mai rabo ne wa muqassama da fataha shi aka rarraba kuma wa muqassima kenan in aka yi kisra qasiman wa muqassama shi aka rarraba saboda hadisin Jabiru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasken annabinka Allah ya kasa hudu ya halicci al-arshi ya halicci al-qalami ya halicci lauhu ya halicci kaza al-arshi sannan na hudun aka kuma kasawa hudu akai daya akai sama da kasa daya akai wuta da aljanna daya akai mala'iku sannan kaza aka haka dai hadisin yake ingantacce na abu kaga yanzu in aka bi nan qasiman wa muqassama shi sanin kafan ga yake cewa kuma qasiman haka aka rawaito shi wa muqassima manzo Allah qasimu ne mai rabo wa muqassima mai yawan rabo yayi shi mai rabo ne mai yawan rabo ne amma diwanin na hadarin sa kusa kusa ne amma kuma manzo Allah yake karantawa manzo Allah yake karantawa inda za a gane nan wajen da ya tafi ya tafi ya tafi kuma sai yace manzo Allah jawharul lan yuqassama gol ne kuma da ba a fasa shi ba in an koma jawharu kuma asalin kuma ruhin wai sai ya fasara yanzu mai labaran nan shi da yake zauna a studio jawharun ne lan yuqassama ba iya raba shi anan ba an aka raba shi aya an aka raba shi ya muta aigo shi mai labarai in yana zauna a studio jawharun ne lan yuqassama amma mai labarai kuma gashi nan a cikin tibin kasa ba adadi nan kuma ko muqassima ga yi can abu asma wa muqassima kuma jawharu lan yuqassama ba bugun juna a ciki nan jawharu an kalli hakika annabi nan jawharu an kalli tajalliyatun sa sallallahu alaihi wasallam to dan an ce ga wani ya karanta jawhara bakwai yana tare da shi ga wanta yana tare da shi ga wanta yana tare da shi ba komai haka ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cewa jawhara din nan to wannan kenan yanzu wanda Allah sallallahu alaihi wasallama duk imanin mu da komai mun san ya fi sayyidina azra'ilu mala'ikan mutuwa amma ga azra'ilu a lokaci guda shi yake daukar ran duk wani wanda zai mutu a wannan lokacin sakon daya zai dau ransa an ce kowane sakon daya Allah tabaraka wa ta'ala yana sa ya karbi ran mutum 120,000 da 4,000 to azra'ili shi yake karban rai a kowane sakon tare da ibadarsa tare da tazbihinsa bai bai ibadarsa ba ibadarsa yana nan yana yi kuma wannan ibadar dauka yana nan yana yi wancan bai shagaltar da shi a wannan ba duk ga baki daya to ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ga baki daya to wannan duk ba wani abu aka faɗa ba haka duk wanda ya karanta jawhara 12 yace hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya je maka ne ya zo raula muwajaha ya tsaya gaba da gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam jawhara 12 haka to ita ce dai kuma muke yi kullun alhamdulillah a cikin wazifa wannan kamar mutum yana tare da gashi gaba da gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar ya ziyarci duk annabawa din nan kuma kamar ya ziyarci duk waliyai ya ziyarci duk annaba ya ziyarci duk waliyai Allah zai rubuta masa ladan wannan ziyara sannan su kuma duk sun san shi yanzu annaba ranar tashin kiyama yanzu duk waliyai ranar tashin kiyama da sun ga mai jawhara 12 kullun sun san shi ai wannan kullun yana zuwa ya gaishe mu wannan falala ce mun gode Allah guda ɗaya na jawhara kuma yana daga falalinta guda ɗaya ta ninka tasbihin alam sau uku mala'ikansa da ɗan adam ɗinsa da aljanunsa da sandararru da tsirarruka da waye duk da alam duk tasbihin da yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard da abin ma da ya shige to wannan wallahi ba'if liman yasha Allah ya ninka wanda ya so to in mutum ya yi jawhara guda ɗin nan kuma sun ce jawhara ta tsayawa ladifu galibi shautu jani ya hori tun janawa su dinga wurin ladifu saboda masifu da waye Allah ya tausasa Allah ne mai lutufai ladifu tana da adiddika ba su da iyaka wanda aka rawaito daga shautu janin ma shi kansa kusan ya kusa zama shi ne wurin yan dariƙa yan dariƙa suna da wurin da yawa amma ba kamar ladifu a rawaito daga shaudu da Abul Abbasi mai ya kuci su farida ya faɗa duk wanda irin wannan matsayin sa ya yi salatin fati 100 hadiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ladifu 1000 salatin fati 100 hadiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ladifu 1000 to shaudu da ya ce in zai iya duk bayan sallah ya dinga yi in zai iya safa da yamma bayan wurudin safa da bayan wurudin yamma ya dinga yi in ba shi da lokaci yayi sau daya a dare in ba lokaci ko daren juma'a ko daren litinin to wannan kenan to daga nan wurdin latifu ya ya fara ko kuma zamanin yakin biyafara shehu radiyallahu anhu ya aika shehu alhaji da hazunallahu wa ni'mal wakil 450 da ya latifu 129 shehu radiyallahu ya ce duk zawuyoyi su dinga yin haka ya kira muqaddamin gashi daya mutanen hannunsa na dama mutum hudu mutanen hannunsa na hagu mutum hudu sun zama su tara to kowa ya 50-50 ya ladifa 50-50 to shauran kuma ko su dubu nawa ne ko su ya ladifa 129 to hazunallahu dafa itsari ya ladifa din ne ya zama musu jalabi ko ya ladifa ta zama dafa iya duk da daya tsari da jalabi duk gabaki daya wata rana muna nan Kaduna gida Alhaji Jamilu wannan mutumin ku Alhaji Jamilu isa haka gwamna muna gidansa da Shehu Jalal Shehu Ladi sai ga shugabanmu Shehu Jalal Nazariya Allah ya rahamshe shi Shehu Jalal Nazariya Abdul Kadir Allah ya rahamshe shi ya zo kullum sai ya kai da kawa ya zo to aka za a yi wazifa to iko Allah sai zama ya zauna a nan hagun din Shehu Tijjan dan Shehu Alhaji har za a fara zuwa sai ce Shehu imin izini don Allah ina hagunka in taso in dawo damanka sai Shehu Tijjan ya ce a zauna nan me yasa zuciya take hagu sai ya ce a ita ka ji wani karatu kuma ita Shehu ka ji wani karatu kuma wannan karatu ne da za a kalle shi zuciya dai an ce baitin tajalli na Allah ma yake tajalli gaba Allah ya ce sama bata ishe ni ba kasa bata ishe ni ba amma zuciya bawa na ta ishe ni da mu za mu kera bawa zuciya din ne mu sa ta amma rabbul izzati ya sa baitin tajalli din na hagu sai ne ce me yasa zuciya take hagu sai ce lalle wannan karatu ne kenan aka idan da wazifa ana idan da wazifa sai ya ce mu mai addu'a aka kama hannun Shehu Jalal dan Shehu Ladi aka daki da shi sai to inna lillahi radiyallahu ta'ala an to muhim wannan dai shari'a ta bawa hagu da dama da kaza kaza amma an ana cikin hadaran Allah ana fadan Allah tabaraka wa ta'ala ba zancen hagu ba zancen dama fadan Allah a kenan duk gabaki daya ai an zame wa Allah kirari shari'a ta ce yana da hannu biyu amma kinta ya dai biya minu da hannayensa dama ne yanda ya dace da Allah tabaraka wa ta'ala hadaran Allah zawiya da dama da hagu duk daya suke duk gabaki da sai dai dan shari'a muqaddam ya fara gaisawa da na dama sannan ya gaisa da na hagu wannan shari'a ce kuma ana ana bi saboda shari'a hannun dama mutum ya goge fuska da shi da kaza hannun hagu kuma ya tsarki da shi duk dai a jikinsa suke dai a jikinsa suke to wannan kenan to yana daga to dama mutum hudu hagu mutum hudu idan ba su kai wannan adadin ba dai su raba tsakansu uku ne yanzu sai su 450 sai su raba bashi 150-50 sai ya zama abu in ma shi kadai ne sai ya yi 450 din sa ne ya yaladifu to wannan zamanin yakin biyafara Shehu ya turo Shehu Alhaji da shi haka kuma Shehu ya turo da kulhuwallahu 11 duk kowa in zai kwanta bacci ya dinga karanta kulhuwallahu 11 ya faɗi Allah ya kiyaye shi da duk wanda yake so Allah ya kiyaye Shehu ya ce zamanin yakin duniya na biyu ita Shehu Tijjani Abul Abbas ya bani yace in kiyaye almajiransa da duniya gabaki daya musulmi da shi kulhuwallahu 11 ko ce da bismillah in zai kwanta wannan kulu wallahu goma sha da dinnan Shehu Salga radiyallahu anhu Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkarsa ya gaya mana cewa Alhaji Labaran Fatakon Alhaji Labaran Fatakon Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkarsa Alhaji Labaran namiji ne babba cikin sahabban Shehu ya yi abu kwarai da gaske to Alhaji Labaran dinnan da yakin ba su da yakin ya fata ya kama can is da suke dama arnan garin ba wanda suke nufi idan Alhaji Labaran Fatakon shi suke so su je gidansa su kona to sulkin sa gwaunan Jos a wancan lokacin ya tura ma helicopter ga helicopter a airport amma yanda Alhaji Labaran Fatakon daga gida din zai zo airport shine abu to sai ya tara iyalin sa wanda zai tafi da su ya tara duk yan aikin gidan da mutane gaisu to kun ga abin da Allah yi ni dai ga iyali na da mota na iba haka zan kama hanyar airport to ku kuma ku yabi ko me kuke so kuma ku kama gaban ku to yabi duk abin da kuke so ku kama gaban ku ce shehu ya bamu ulhuwallahu 11 duk lokacin mutum zai kwanta to amma sai ba ta samu da rana dole mutum ya karanta ba sai wai lokacin da zai kwanta ba Alhaji Labaran Fatakon ya shiga motar da shi da iyalinsa da komai ya karanta ulwallahu 11 da wannan shin mu disa ga kito Alhaji Labaran Fatakon yake bashi wannan labari yace wallahi tallahi ta cikin yamuran nan ta cikin arnan nan na fatako haka ya dinga shiga kuma shi suke ne ma sun san motar sa sun san number sa sun san komai amma Allah ya rufe idan su duk sun yi gidan gaba ɗaya haka suka yi shige ta tsakiyarsu gaba ɗaya haka tafi airport suka je suka shiga airport aka abu da baki ɗaya to Allah ya kiyaye mu gaba ɗaya to jawa to Ladibu suna da abu da yawa tun daga 129 wannan adadin Ladifu lanjaye 30 da musanu 39 fa 80 in an hada 120 129 to wannan shine adadin farko na Ladifu to yanzu 129 din aka buga shi sau 7 129 dan aka shi zai bada amka wiyon 129 zai bada 129 to suka buga shi sau 7 to akwai wannan to ana buga shi haka to shi ma ana yin wannan adadin 129 sau 7 haka wannan adadin shi ma akan buga shi sau 7 to har a zo kuma akwai adadinta mai 16,641 amka wuyin da suke fada amka wuyin 16,641 to akwai adadin Ladifu haka akan yi wannan adadin suna cewa amka wuyin akwai wannan adadin kuma a buga shi sau 7 shi kuma 138,029 wa'annan duk galibi a dariƙa za a ji wajen shahune suna maganganun su to tana da adaddika da yawa tana da can su musallasu tijani radiyallahu ta'ala sai abubuwa asrarai ne na latifu da kaza mutane tsoranta ake tsoro ake ba su da ita cewa ana yi za a yi talla duk ba filan tana da zafi amma masifin da suke zamani ba su da magani irin latifu ba su da haka shehu Tijjani ya ce to tsoron wannan zafin na sunan sai a yi salatin fati 100 hadiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yi ta 1000 to yanzu wannan salatin fati 100 ya latifu 1000 shehu Tijjani mutum zai iya bayan kowace sallah in ba shi da lokaci safa da yamma in ba shi da lokaci da daddare sau daya in ba shi da lokaci ko daren juma'a to yanzu shi din nan mutum kuma zai iya tattare shi a lokaci guda suna ce mal latifun jihati in ya kalli gabas ya yi salatin fati 100 ya yi latifu 1000 ya kalli yamma salatin fati 100 latifu 1000 ya kalli kudu ya salatin fati 100 latifu 1000 ya kalli arewa salatin fati 100 latifu 1000 salatin fati latifun jihati suna fada akwai kalolin ta da to duk dai kalolin nan na latifu nazifi yake cewa jauhara ta tsayawa latifu in mutum ya yi jauhara kamar ya yi wannan wa'annan na ito ikon Allah wannan ma kamar kila ya faɗa ne don dai hankalinmu ya ɗawa amma shaudu ya ce duk zikiran kaunu sau uku ta auna duk zikiran kaunu sau uku ta auna to yana daga cikin wurdin jauhara ko dai 7 ko wannan 12 da suke faɗa sai galibi wale sukan ba da wurdinta 65 adadin lahu adadin lillahi Allahu wannan suna mai girma alif daya lami dinnan 30 30 32 61 ga hakuri 5 66 adadin Allahu 66 wannan adadi sun ce yana da dan zafi kadan yana da zafi amma in aka cire yana daga girman sunan Allah tabaraka wa ta'ala shi kansa sunan rikici ne banda Allahu nan ba wani suna da duk in an gutsire shi sai ya dada ba da su daidai yanzu Allahu din nan in an cire alif sai ya ba da lillahi har yau dai Allahu in an cire ɗaya ma ya ba da lahu in an cire ɗaya ma ya ba da hu dama isma azutin nake wannan ama'u ne huwa kawai to sun ce lillahi din nan 30 30 ga 5 ya zama 65 ya dan fi sauki to galibi sai ta in mutum ya fatiha daya salatul fati daya istighfari 70 mutum ya jauhara 65 to akan masifu da in suna faruwa ko zawiya ko kasa su dauka suna yi Allah ya daidai take da latifu shi ma to ko kuma duk bayan sallar farilla mutum ya jauhara daya ikon Allah mun ga shehu nafi'u mina shi kuma sirrinsa kenan duk in sun gama sallah kowace sallolin nan guda 5 duk wanda ya salla a zawiyansu sai an ga sun karanta jauhara guda daya a haɗe ga baki daya to lallai magana ce ita ma tana jawo alkhairi in dai abu Allah ya ja alkhairi Allah ya kori masifa duk ga baki da abubuwa da yawa to jawara dinnan tana da maganganu da yawa ya isa dai sirrinta da gata nan ana karanta ta a wazifa kuma mutum yana karanta ta ne dan soyayya ga manzon Allah dan ibada ba dan yana tsoron komai ko dan yana nan ne babban sirri cewa yana karanta ta ne dan ibada dan soyayya ga annabi dan ka to duk zace wannan aiki duk ga baki da amma kuma ba laifi ma in abu ya faru cewa ai abu to tana da abubuwan ta da yawa sai duk salatai ma mun gode Allah jauhara kan gaba ce ya isa ta jauharatul kamali ga salatin duk salatai ma ya zo cewa duk salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fa'idoji yana da fa'ida ba ta da adadi to bare kuma irin na wannan shehunnai na haske bare wa'anda sai annabi ya ba su sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jawhara din nan take malamai sun rubuta abubuwa duk gabaki da yana daga cikin falalar salatin annabi ma kowanne iri mutum yayi dan Allah ne yace yayi duk wanda yayi salati ya gode wa Allah yayi abin da Allah yace yayi ya ayyuhal ladzina amanu sallu sallu to yanzu shi gashi yana yin abin nan da Allah ya horo ai yanzu da mutum yana salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin na farko yana bin horon Allah tabaraka wa ta'ala na biyu datarwa ubangiji gare shi da yin salatin nan ya gode in yi salati ma yayi alhamdulillah ya godiya ga Allah da Allah ya datar da shi yayi salatin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa yana daga girman salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya dace da ubangijinsa cikin yi tunda Allah ce shi ya fara yi inna allaha yusalli wa mala'ikatahu yusalluna ma'ana inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna Allah da mala'ikunsa suna salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladzina amanu sallu kuma musulmuminai kuma ku yi yana lasma'i yake fadan wani khalifa daga cikin khalifofin umayyawa ne yake cewa yana daga fasahasa da ya hau mumbari yake cewa ƴan uwa ubangiji ya hore mu cikin horan da shi yayi sannan ya biyar da mala'ikunsa a ciki sannan ya biyar da muminai na aljanu da na mutane shine salati Allah ya ce mu yi salati amma bai fara cewa mu yi dinnan ba sai da ya ce mana shi fa yana yi kuma istimrari ba karewa inna Allah wa mala'ikatu yusalluna suna yi kuma ya ce mala'ikunsa suna yi sannan ya ce mana muminai ku umde mu mu'mina ne to mu kama inde mu'mina ne ai ko Allah bai ce yayi ba ko Allah bai ce mala'iku sun yi ba da Allah yace ku mu'mina ku kama an kai an ce manya ku kama abu to ai dole mutum ya sa abin nan ba na wasa bane yanzu ake cewa azumin tsofaffi masu hikima suke cewa azumin mai wayo wannan ba sai lalle tsoho ba mai wayo dai to tunda ubangiji ya ce mu'mine ku kama ko bai ce shi yana yi ba a'a amma sai da ya ce ni fa ina yi mala'ikuna ma suna yi kuma mu'mine ku kama to ai ko wanda ba mu'mine ba zai ce ubangiji ai ni ma wallahi na bi wannan runduna duk gabaki daya to na biyu girman salati mutum ya dace da ubangijinsa cikin yi da za a tambaye shi wani aiki ne ubangijinka yana yi kai ma kana yi ce salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya dace da mala'iku aikin da mala'iku suke shi ma yanzu gashi nan shi ma yana yi darajar salati ta hudu idan mutum ya yi guda ɗaya din nan zai samu salatin Allah guda goma an ce da za a tambayi mutum duk aljannan nan da rahamomin nan da waye Allah ya yi ma su koko Allah ya yi ma salati in yana da hankali sai Allah ya yi min salati dan in Allah ya masa salati ya bashi wa'ancan duka kuma da wani abu da yake cikin salatin nan da babu shi a wa'ancan duka baki to ashe Allah ya mutum salati daya to wannan ya isa albarka to bari a ce goma bari a ce ba adadi to wannan abu ya fi karfin hankali sai dai mutum ya je gidan lahira kuma inda zai iya idan zai iya gani zai iya gane abubuwan ya gane na biyar Allah zai daga ma daraja goma na shida Allah zai rubuta ma lada goma in mutum ya yi salati daya kuma kowanne sun ce ko da goron salati ne Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim suna ce ma goron salati me yasa ya zama goron salati dan bai zama wa ala alihi da cewa ala alihi da ƴaƴan gidansa ba shi manzo Allah shi ya sa zantan ƴaƴan gidansa wannan hadisi aka samo shi amma qur'ani ce imi salati إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تغورا صلاتي إن معناه قرآني يدي شما لا داني قال هو أما كما من ظل إيك من بيان قرآن من ظل صلاة كوكي وانت بكسا إنجلانا أتكيبا أنا وانت ما بابا شدك وبياكر أما دي تكيك دهك مو ينزع قريكا باين دائمي وانت ضد فللنسا sabida sai mun sa ayan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ayan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katimul auliya'in wanda shine kofar mu a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaman mun je wa manzo Allah shi ma ta kofa yana da kofa yace ni birnin ilimi ne ali kofar ilimin ne duk gabaki daya to kaman mun je dan haka wannan sharifai na zahiri suna nan lafiya kalau amma wa ala ali lalle hadara katimul auliya saboda walita ita ce alim manzo Allah sallallahu walita ita ce sahabiyar manzo Allah sallallahu alaihi daga shehu yake ilgazi anan waje alin nabiyil mustafa ya en gidan manzo Allah sallallahu jam'ur rinduna ce a tafi mubradi da tazo a cikin abu daya wa sahabuhu fi dini sahabban ma rinduna ce da tazo a cikin abu daya duk gabaki da to yayi to dan haka wanda yake da fahimtar nan wajen bayan da zai yi salatu manzo Allah bai sawa ala ali ya san wannan hadisi gaskiya ne manzo Allah ji kakku yadda ku yi min salati kun sa yan gidana ya san magana ce mai yawa mai zurfi duk gabaki da kamar yanda shi ma ba za mu komai sallar da muke ba za mu ambata sunan wani bin Allah a masallaci wa annal مساجد الله فلا تدعوا مع الله احد اما من حضر من ذا الله صلى الله عليه خليفه الله ني خليفه الله ني سي من يي مس غيسوا تحيات الله عزك السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ما همو ما كما ما من دان سام وتا درجه القرقشين درجه سا مو ما من يي من يي فدا تو سي الله تبارك وتعالى دغا من لادا 10 يا yana daga na shida na tara kai salatin manzon Allah sababin ce tace tan meyi sababin ce tace tan meyi na goma sababin gafara ce ta zunubin meyi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama automatic ce launi ne da ita meyin ta duk abin da yake nema haka za ta juya haka za ta juya salati da yake idan ta nura mutumin nan yanzu wanka yake so ma ba wai ado wanka yake so sai ta zama istighfari salati manzo Allah tana zama istighfari yanzu zai ka kwada salatul fatiha sai kwa daidai yake da me yin istighfari astaghfirullah 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 saboda yanzu salatin ta juya masa ga kuma falalanta tana nan ga falalanta tana nan idan kuma ga abin da yake nema arziki yake nema yanzu kuma za ta zamanto jalabi ce a gare shi bayan wancan falal idan dafa tsari yake nema za ta zamanto tsari ce a gare shi ga haka dai ita automatic tana jujjuyawa a kowanne to salatul fatiha salatin annabi tana zama sababin gafaran zunubi kuma sababin sitirar aibi ga meyinta istighfari ce yanzu kuma tana istighfari shi kadai ne ga aikin da yake yi duk da shi ma istighfari an ce aiki biyu yake Allah ka gafarta wa wani ma'ana yanzu mutum ya faɗi wannan yana nufin in ma yana da zunubi wannan nan Allah ka zubar Allah ka yafe sannan kuma ka bashi wata falala daga wajenka Allah ka bashi wata falala daga wajenka da amma Allah ka rahamshe da wani Allah ka rahamshe da wani to yanzu ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara maka kaza zuwa kaza ya gafarta man laifinsa ko ya dauke shi daga kaza zuwa kaza darajanta dai a wajen bai abu da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda mu neman wa wanda ba musu rahama amma banda mu neman ma gafara saboda gafara yanzu mun ce mu neman gafara wato muna so ma mu ce ma yanzu ba ma wai ma zancan malil a yanzu ma a bashi wani abu wancan daga akwai maganganu a cikin Qur'ani da yawa to yanzu salatin nan takan zama gafarar zunubi takan zama sitirta aibi na 11 salati sababi ce na isawwa bawa duk abin da ya dame shi ma ahammahu abin da ya dame shi damuwar iyali damuwar gari damuwar harkoki damuwar kaza damuwa dai to sababi ce ta maganin damuwa na 12 salati sababi ce na kusancin bawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yana yawaita salati yana kusa da annabi sallallahu alaihi yana yawaita kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana so yayi dan ganin girman manzon Allah din da san manzon Allah da kaza dukkan wayannan su dame shi sannan na 13 salati tana tsaya a matsayin sadaka mutum ko ba shi da abin da zai yi sadaka to in ya kama salati kamar yana yin sadaka ne wayan sun ce ko yana da abin sadaka amma dai Allah ya sa zuciyarsa zai iya miƙawa ya miƙa salati mana to salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana tsaya a matsayin sadaka to bare kuma ya sadakan ya salati nurin ala nurin na 14 kuma sababi ce ta biyan bukatu jika salati annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka ce mutum yayi salati sannan ya fadi bukatar sa sannan ya roki abin da yake so sannan ya kara wani salati Allah mai karamci ne ba zai karbi salatan fukafukan nan ba ya bar abin tsakiya din tabaraka wa ta'ala to biyan bukata imma mutum ya gani a kusa imma Allah ya san ga wani waje can da lokacin ne yafi Allah ya kiyaye Allah ya buɗa mana mu yara yaro mai karfi a jiki ko abu bai zo masa ba zai iya tafiya ya noma zai iya tafiya ya nema zai iya tafiya ya kaza amma idan ya tsufan da ko motsa ba zai iya yi ba a ce Allah ya hana shi a can kuruciya Allah tabaraka taala zo ya bashi a lokacin tsufan da ba zai iya wani abu ba da za a tambaye za ke ina ma duk Allah bai taba biya maka komai ba sai a yanzu a wannan lokaci to wannan kenan ko kuma ma Allah ya bata lahira a ce ran tashin kyawa mutum zai je ya tarar da abubuwa na alkhairai ya ce ubangiji aiki na bai kai duk a samu wannan ba Allah ya ce i dama ba aikin addu'o'in da ka dinga yi ne suna ajiye ma a nan sun fi ma a nan waje sai mutum zai ce Allah ina ma baka taɓa biya min bukata ko ɗaya ba a duniya ka ajiye min su duk a nan waje to duk gaba ke da Allah ya biya mana na duniya da lahira din da na kowane lokaci din albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to salati hanyar wannan ne sannan na 15 salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sababi ce da mala'iku su wa shi mai yin salati su neman ma gafara ko wani bawan Allah ne ya nema wa mutum gafara ya samu bare kuma mala'iku masu tsarki ba sa abu na 16 sababin tsarki ne tsarkin mai salatin komai daudarsa in yana yawan salati Allah zai tsarkake shi kuma tsarki ce gare shi salati tana da tsarki in haga mutum ya kama shi hada mai kyakkyawan zato an san sai ya zama mai tsarki duk gaba ki da aka shawo tunani ya ce koma waye a bashi dariƙa ba wai dan dariƙa ya fita ya je abu kuma uzu billahi a'a koma waye na waje komai kazantarsa a bashi dariƙa sai ta salatin nan ma zai tsarkake shi duk ga baki daya salati to kan mai tauyewa falalan Allah haddan dariƙan ma ya tai shi ma tsarki ne a gare shi sai na 17 salati sababi ce ta ɗan adam mai yinta ya shiga aljanna tun daga nan duniya kafin ya mutu tun daga nan duniya Allah zai buɗe ma aljannarsa ya gani ya shiga kafin ya mutu duk gaba ki daya salati sababi ce ta tsira daga duk tsorakatan nan na tashin kiyama duk abin nan da ake faɗa na lahira tun daga duk sababi ce na tsira daga wannan da haka shehu tijani abul ab duk abin da shehu tijani ya faɗa ikon Allah waliyan nan malaman hadisi ne malaman tafsiri ne malaman sannan kuma ga su da shiga halwa inda za su je su nutsu duk wani tunani su taro shi a kansu duk wani abu su taro shi a kansu duk ga baki daya kamar shehu tijani duk wayannan hadisai ya tara yake shehu tijani ya ce dan dariƙarsa tun daga lokacin da ya rintsa idansa na mutuwa ba zai san me aka ba sai dai ya farka ya ganshi aljanna duk wannan lahirawa gaskiya ne tsoron kiyama amma ya akai akai to salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne na duk wannan tsorakatai na tashin kiyama Allah ya kiyaye mutum musamman an yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashin kiyama sayyidina Umar zai fara karanta takardarsa a hannun dama sabai suka ce ina sayyidina Abubakar ce yana aljanna a kwance shi yana aljanna a kwance sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan na 18 yau na 19 sababi ce na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dinga gaida mai yin salati idan mun yi masa salati shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai amsa mana dinga gaisuwa bare wannan sirrin ziyara assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi ma yana wa alaikum assalamu duk mutum yayi kaza kaza dan haka shi ma dama wurdin dariqa ne shi ma kuma na shehu tijani abul abbasi aka ce me yin sa ba ma wai falaloli kaza kaza ba ma Allah zai sanar da shi ma sai ya faɗi ma rana kaza ma zai mutu ya riga ya shirya dukkan wannan kuma a sauƙaƙe ba a wani abu ba wannan babban daga sai aka rama kallahu wai salati ana sabon na 20 idan mutum ya manta abu yana so ya tuno shi ya kama salati yanzu sai ya ji Allah ya tunatar da shi sababi ce ta tunani to ma'ana mutum yana salati hankalinsa ya kan ƙarfi kenan ya dawo da tunaninsa da kaza na 21 sababi ce ta mazauni ya yi daɗi kuma wannan mazaunin ba zai zama asara ga abu ba ce duk mazauni in dai ba ambaci Allah a ciki bai kan zama asara ga wanda suka zauna ranar tashin kiyama to in dai aka yi salati a wannan mazaunin zai yi daɗi za a yi magana mai daɗi ba za a tashi da faɗa ba ba za a yi abu ba duk ga baki ɗaya kuma zai zama musu alheri a ranar tashin kiyama na 12 salati tana kore talauci sababin ya ta kore talauci duk ga baki ɗaya wannan gaskiya ne na 13 salati tana kore wa bawa sunan rowa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce marowaci wanda aka ambace ni bai min salati ba to sallallahu alaihi wasallam to ma'ana mutum yana salati ma'ana yanzu Allah zai kore masa sunan rowa din nan to amma kuma abin ya fito mara a jike haka mun gode Allah duk ga baki da mun gode Allah a ce yan dariƙa suna da kyauta sun abin har ya kai shirme su gina wani abu ya fi amma a dinga iban kuɗi ana barawa ya suka iya shi da ke tun yanzu ya suka iya salatin su ya kawo musu haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zama masu kyauta sun zama masu kyauta kuma mun gode wa Allah yanda suke kyauta ai suna yin ginin ma to shi kuma mai faɗa haka da ya yi kyautan ba bai ginin ba hai ba ka ba mutum dan abu kaɗan ya ci shi ne kai mai ginin abin da zai ta amfani da gaskiya ne amma ba shi ya ci wani ya ce in ya mutu ba shi da lafiya Allah ya rahamshe shi ya wasiya ya ce in ya mutu duk wanda ya ka abincin zaman makoki a kifa ma abincin ka kiba mu abinci ga shi yanzu ko abin da za a dafa a gidansa ba shi da shi har da ya mutu kuma za a yi toyo kaji ana ta toyo abu ba laifi bane dole mutane suka taru ba ba su abu a ci ita amma yanzu ya fi bukata wannan faki har suka lura da shi suka ce zakafu da kai mutum ya iya yin ta ba sai ranar kafin sallah din nan ya kwashe gaba ya zakafu da kan ya ba wani ya dinga cin abincin azumi da ita ta karbu duk gaba ke ya mutum ya rike zakafu da kan ba zai ba sai ranar sallah kafin ranar sallah ga mutum ya mutu kuwa ya mutu me zai da ita kima zakafa ta faru ba kenan duk gaba ke ya to Allahu akbar salati tana daukewa mai ita rowa rowa gashi an ambaci manzon Allah yayi masa salati sadda kuma da abu na sha hudu me tsiran mai yin salatin tsiran mai yin salatin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma addu'a ko kuwa na sha hudu yanzu mutum yayi salati ya tsira daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marowaci wanda aka ambace ne bai min salati ba kamar yanzu da bai salati din nan ba kamar bai kai ba bai yi girma ba duk gaba ki da to yanzu ya tsira daga wannan abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na 25 salati tana shige gaba tana ja gaba ga mai yin ta zuwa hanya aljanna zuwa abu daga wanda bai salati kuma yakan sha wuya akan irin wannan amma da mai salati esfura ce gashi nan dan aljanna ne wannan an sani a sarari na 27 na 6 an ce duk wajen da ba a ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ba a salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine juji mala'iku suna ganin wannan wajen ne bola mai wari su sama suna jin warin wannan waje amma ana salati sama suna jin kanshin mai wannan waje to yin salati ya tsirar da wannan wajen kaman ya zama juji din mutanen sama na 27 ita ce cika magana da aka fara ta da alhamdulillah sannan aka kare ta da salatin manzo salati cika masha Allah wannan karatu ikon Allah duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi abu sai an ce sai yayi kirari ga Allah sannan ya salati ga manzon Allah sannan ya faɗa abin da zai faɗa sannan ya kirari ga Allah ya kaza in za a yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kanku addu'a sai ku sa salati a farko salati kaza in za a yi huduba bayan an yi alhamdulillah sai an yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to salati cikawar fatiha ne amma yau shedan ya fito wa mutane da wani abu kawai wai za addu'a za a yi kawai a yi fatiha ina aka baro salatin annabi dan uwanta diddai wai dan ka a ce ai fatiha da salatin fati so diddai wai dan ka a fada har kuma an yadda ma ai asara ma gaba daya to tunda ba yanzu jibi wannan magana da wannan abu annaha sababul litamamil kalamil lazibtu di abil bihamdi salati cika magana da aka fara da godiya ne daga kuma tagwai in dai an ce fata an ce salati in an ce Allah sai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu da an yi addu'a shikenan sai ta kago kuma ma ba dole ai salatul fatin ba wanda bai yadda da yayin wani salatin mana ai dai ko inda suka shigo da abun suna yin salatan tunajina fatiha da salatin tunajina to ai irin nasu ma ka gani ana zo mutum ya kafa alheri saboda sai a zo da alheri bayan sa wanda ya fi wannan ana tsoron mutum ya kama sharri sai a zo da sharrin da ya fi wannan su yanzu ba sa salatu ba dai a ce fatiha da salatan tunajina sai yanzu gani nan ma an daina ma dai fatiha mun gode Allah yan uwan mu saukwata kuma kila shi suka juya su kuma sai ai salati sai yanzu kuma sai ai salati duk gaba daya to a hado na masu fatiha din a hado da su masu salati a ce ai fatiha da salati fatiha da salati goma ga annabi ko fatiha da salatin annabi ko ko mu kan fatiha da salatul fatiha shehu rabbiyallahi yace ismal azim daiman yana cikin fatiha da salatul fatiha kuma wannan gaskiya ne ikon Allah yan uwa sukan gwada wannan mutum ne zai sa sa addu'a yan uwa galibi sukan gwada wannan mutum ne zai ce musu su yi ma addu'a duk ga baki da a bakila ko bai ba su ko bai da kaza kaza to wallahi ya samu dai dole mai amma kuma wallahi ba dai ai ma fatiha da salatu fatiha yanzu zai yana godiya yanzu zai ga wani kuma ba su alheri da wannan sigigi ce ma wai me za su ne sai an yi tilin kaza sai an yi tilin kaza shi ma bukatar tabiya ikon Allah fatiha da salatul fatin nan an ce shautu da Abul Abbas in ya fito da safe duk wanda ya fara zuwa da maganar addu'a da safe shautu da ya fito shautu da ya ce ai fatiha da salatul fatin to in aka har shautu da ranan nan ta kare har ya shiga gida da daddare duk wani abu da za a zace ya shiga cikin fatiha da salatu fatin dazu ya shiga cikin fatiha da salatu da haka shehun nan mu suke tsoran bayan sun ce fatiha salatu fatin su kuma fadan wani abu su kuma cewa fatiha da salatu fatin akwai shehin da yake cewa ma duk an ce fatiha da salatu fatin wani ya kuma cewa fatiha da an shafa na baya to amma dai abun bai kai haka ba dai amma in mutum ya san wannan karatu to in yaji an ce fatiha da salatu fatiha to shi yanzu in zai ƙara wani abu ya ce ai salatu fatiha kaza ya ta magana salati dai salatu fatiha uku salatu fatiha biyu fatiha da salatu fatiha kan an riga an faɗe ta da haka ma ba sai su ta faɗa abuwa sai su to ƙarshe sai su ce fatiha da salatu fatiha to an dinke ba da duk gaba to wanda bai san wannan ba laifi a ce da abin da duk gaba ki da amma ai fatiha wallahi abin da ya to dole sai da gyara to salatin manzo Allah cikka maki ne na alhamdulillah da aka fara sannan na 28 ita salati sababi ce ta samun babban rabon bawa da kuma tsallake siradin sa dume inda zai tsallake siradi lafiya salatin na 29 salatin manzo Allah annahu yukhrijul ard yana fitar da bawa daga jafa'i zuwa alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka ambace ne min salati ba kamar yayin min jafa'i ne kamar yayin min wauta to tana fitar da mutum daga wannan jafa'in zuwa alheri na 30 ita salatul fati ita salatin annabi tana dawwamar da kirari mai kyau na Allah ga bawa mai yin salatin sama da ƙasa Allah zai faɗi alherinsa da komai ya mai kirari tsakanin mala'ikun sama da ƙasa na 31 sababi ce ga rahama Allah shi wanda ya yi salatin rahama Allah za ta shafe shi don ya tsokano rahama gashina na 32 sababi ce ta albarka duk mai yin salati Allah zai albarka a cikin abubuwansa duk ga baki ɗaya to ita salatin manzo Allah sababi ce ga albarka na 13 sababi ce na dawwama soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin sirrin jawhara shehu jani ya ce duk mai yin jawhara manzon Allah zai so shi soyayya ta daban bayan soyayya da yake wa halittarsa bayan soyayya da yake yan dariqa annabi kuma zai mai wata soyayya ta daban duk gaba daya sai dai jawhara tana da zafi kar yan uwa su ji wannan fa da mu ce je zabje ta ba kaidi to sai ta zama tana da zafi ma'ana mutum zai shiga cikin hali ba na wasa ba to sababi ce ta soyayyar manzo Allah ga bawa da dadinta da ninninkawata to wannan kuwa abu ne mai rike imani wanda imani bai cika sai da shi a ce manzo Allah yana son mutum ai an san imaninsa ya riku wannan soyayya za ta rike mai imani na 34 sababi ce ta soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga me yi kaman iri ɗaya na wancan can dawwama soyayya nan soyayya duk ga baki ɗaya ma'ana dawwama soyayya ba wata rana da za a yi rabu insha Allah na 35 sababi ce ga shiriyar bawa mai salati zai zama shiryayye dama ita salati kamar yadda muka faɗa automatic ce duk abin da mutum yake bukata ita ta san kan likita ce mai kwararre yanzu mai yin salatin nan kila ma shi yana salatin ne dan wani abu daban ita ko ta ga ga abin da ya fufa sai ta yi masa kuma daga Allah kuma ta yi mar wanta to sababi ce ta shiriya sannan sababi ce ta raya zuciya an ce duk abin da Allah zai jarraba mutum da shi ba bala'i guda biyu zuciyar mutum ta mutu idansa ya kekashe ya zama bai kunya bai tsoro bai kaza wannan Allah ya gama da shi sannan zuciyarsa ta mutu bai tausayi bai tsoron Allah ko bai tsoron bayin Allah ganin darajarsu Shehu radiyallahu anhu ya ce ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda addu'ansa ka ji tsoron mara tsoron Allah ma saboda keta mutuncinsa shi zuciyarsa ta riga ta mutu idansa ya kekashe zai iya keta to wannan inesa duk ga baki daya to raya waliye suna da tsoron zuciya dai ta rayu ido yayi taushi idan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana kadan sai a ce ya kama kuka dan magana kadan wani hadisin a ce bai fade shi ba sai da ya kama kuka amma ikon Allah ga mu bai al'umma sai muna ta karanta hadisin kila ma wani ma ko kuka bai ko al'amar kuka a wani hadisin ba a fade shi ba sai da shi annabi zai kawo shi za ka ga idansa to wai ba mutum ya ta kuka shabe shabe kuma ba amma dai kan mutum ya idansa ya kekashe bai kunya shine babban kuka rashin kunya ba ko zuciyarsa ta mutu dan haka suna waliyai suna da zikirai da yawa wani ya ga sayyidina Khadija ya tambaye shi abin da zai raya zuciyarsa yace duk in kai shafa'i da wuturi Tirmidhi ya rawato shi ma duk in kai shafa'i da mutum ya sallah asuba sallar rak'atan fajr ya dora hannunsa na dama akan zuciyarsa yace la ilaha illa anta tazih ya hayya qayyum la ilaha illa anta ya hayya qayyum la ilaha illa anta 40 to duk me in ya sallar rak'atan fajr ya dora hannunsa da dama a zuciya ya hayya qayyum la ilaha illa anta 40 to yana haka zuciyar sa ta mutu ba zuciyar ta to in ma bai iya wannan alhamdulillah in yana salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar sa ba ta mutu ba mun gode Allah wayannan abubuwa mun gode Allah waliyai sun cinkusa mana a cikin zikirai yanzu ko mutum ya san yana ko bai san in yana dariƙar nan ya rike wurdin safa wurdin yamma wazifa zikirin shikenan duk yana yin wayannan abubuwa bai sani ba zuciyarsa ba ta mutu ba za ta rayu to na 36 salati sababi ce kullum mutum ana kai mar ana kai wa annabi labarinsa ana kai mar kyautarsa da yayi har zuwa ran juma'a kuma baki da baki bakinka zuwa kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani ya ce ya rasulullahi wani yayi kaza kuma a dinga fadan mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya isa falala na 37 salatul fati salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sababi ce ta kafan mutum ta tabbata inda ake tsoron kafa ta zame ba sai kafa sawa ta zame ba Allah ya kiyaye mu san kafa Allah ya kiyaye mu kaza to mai kafa mai salati ba ta zame ba salatin annabi ko wani iri falalarsa ta 38 mutum ya dan ba da dan kadan cikin haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duba ya dan ba ya dan ba dan kadan kuma ya dan ba da dan kadan na godiyan Allah da ya bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa falala saboda kome mutum ya karya ga yayi wani aiki ko yayi wa manzon Allah ko dan ya karu ko da a'a shi dan ya karu kuma shi ma so ake yi ko ba dan ya karu ko kawai soyayya ne kawai yanzu da muke numfashi dan me dan murayi ne gaskiya ne an kuma me ya zama mana dole mi numfashi sai ga salatin ya zama man numfashi mun gode Allah wannan shine sababin charbin yan dariqa dan dai in ba qur'ani suke ba ba kasuwanci suke ba neman kudi ba wata hira da za ta ja musu alheri ba Allahumma salli ala salatin annabi bare kuma suna bare kuma a ce yan mutanen na yan dariqa ne suna da wani salatin su mai izini yanzu yayin qadira ne suna da asabiqul khalqi nuru huwa rahmatul lil alamin zuhuru nasida azzaqaz mun gode Allah mu kuma salatul fati ta kusa zama tamu ma ta dukkanin jama'a to amma dai in dai an fada salatul fati za a ji tijaniya mutum za a ji tijaniya to bare kuma jawhara to mun gode Allah to wannan zikirai Shehu Hassan bin Radiyallahu anhu yana cewa duk wanda ya karanta salatul fati ba tijjane ba to duk wannan falala da aka fada duk wannan falala da aka kowanne salati za mu zo kowanne salati daidai yake da yaki karbabbe 400 kowanne yaki karbabbe guda daya daidai yake da haji da umra 400 karbabbu eh haji da umra karbabbu 400 sai mutun yayi haji da umra karbabbiya haji da umra karbabbiya haji da umra karbabbiya 400 sannan zai kai ladan mayaki guda daya wanda Allah ya karbi yakin sa ko soja wanda ya yaki dan zati Allah dan Allah ya kiyaye kasa dan Allah ya kaza ya kaza man kutila duna malihi manzo Allah ya ce duk wanda aka kashe shi kuma bayan dukiyansa yayi shahada to wanda ya kiyaye kasa ya kiyaye abu to duk wannan to sai mutum ya haji da umra haji da umra haji 400 sannan zai kai jihadi fi sabilillah guda daya to shi kuma jihadi fi sabilillah karɓar dinnan 100 sai mutum ya yi 400 sannan zai kai salatin annabi guda daya sannan zai kai salati ita go wannan salati guda daya wanda ta dau haji yaki karɓarɓe 400 wanda kowanne a ƙashin sa akwai haji da umra 400 in mutum ya salatul fati shi kuma salatin nan guda daya sai an ninka shi 600 salatul fati ta aune shi kuma 600 to kuma har izuwa ba adadi to wannan na ladan kowanne mutum ne wanda ba shi da wata dariqa a hannu saboda su waliyan nan kuma yanzu suna karban wani izini daga annabi kuma na daban to shi Hassan bin Rabi'a yake cewa to kuma bati jane yanzu mun dawo gida kuma bati jane wanda yake da izini wanda yanzu duk salatul fatin da zai karanta mai izini ce yana da izinin sa na dariqa mai izini ce yanzu ita salatin in yayi ta guda daya to ita kuma za ta maimaita kanta har kuma tashin kiyama ikon Allah tun ba a san wani me ya auto reverse ko me waliya suka faɗi wannan duk ga baki daya to bare kuma yanzu mun gode Allah yanzu salatu fatin an yi za a iya sata a auto reverse ya ta ninkawa to duk ba tijjani in yayi saboda shi yana da izini to bare kuma izinin ma hawa mun gode Allah to wannan dai sababin salati ne duk wannan yawa to mutum ya dan bada to duk wannan mutum mai ga kai ga yayi wannan abu soyayya ce numfashi salati ya zama man numfa mutum yayi numfashi yau sheke ne ma ko a bashi lada ko kaza kaza numfashi ne namu duk ga baki daya babban abin da yake so ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare cikin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da ya girman abin alherin kansa yake dawowa duk gaba daya annabi zai ji dadi kuma ba komai ko annabi sallallahu alaihi wasallama a misali ko daraja ba adadi ce ko mutum ya ce Allah akan ba adadi dinnan ƙara wani ai dai ya yi kyau bai faɗi sabo ba to mun gode Allah duk ga baki da wannan kenan na 39 ita salati dinnan ta hada zikiri ta hada zikiri muta ban minatan li zikrillah ta hade zikiri wa shukuri ta hade godiyan Allah wa ma'rifati isa da sanin kyautan Allah yanzu Allahumma salli Allah 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 zikir babban zikiri Allah Allah zikrul fardi Allah Allah ko la ilaha illa Allah afdalu ko kaza to mutum yace Allahumma salli ko sallillahumma gashi yanzu ya faɗi zikirin to kuma yanzu gashi ya faɗi salati kuma yanzu zai ta kirari ala sayyidina wada allazi kaza allazi kaza adadi kaza kaza lalle zikiri zikiri ba kaman sa zikiri ba kaman sa amma kuma salati ta aune shi zikirin na ciki madahin na ciki zikiri wuta ne kuma sarki ne mai zaman kansa galibi muridi in ya kama shi galibi muridi in ya kama shi bai cika kula da sauran abubuwa ba bai cika kula da sauran abubuwa ba bai cika kula da neman abincinsa ba bai cika kula da ya tashi wa'ansu ibadodi ba saboda inna salatan hiya anil fahsha wal munkar aw la zikrillahi akbar duk girman nan na sallah da amma zuwa la zikrillahi akbar to muridi in ya kama zikiri wannan karatun jinsa yake a bakinsa jinsa yake a zuci ba wai karatu yake ji ba shi yanzu practical yake ji dan ha galibin muridi kaga kaman sun wulakanta wata ibada saboda zikirin to shehunan suka ga haka sun suka ga haka sukan hana muridi cewa to kaga kai rabu da wannan zikirin kama salati har yau zikirin kake kuma salati sai shi ko salati din nan zikirin ne kuma tare da ayyuka da da yabo da madahi madahi na cikin salati zikiri na cikin salati salatin na cikin salati to yanzu salati yana da taushi muridi in yana yi zai ga kaman ba wani abu yake ba zai ji ya kone ba zai ga so yake komai ya kare ba shi so yake ya kona komai so yake shi ba zai tashi ibada a'a zai ba wa kowane mai haƙi haƙinsa kaman zai yi ba ka'ida ake zai dawo a zauna lafiya a da zaka shaune suka fi laƙana wa muridansu Shehu Tijjani Abul Abbas karshen rayuwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ni fuskanta hadaran Allah da sunaye wa'annan ismal azin kala kala kaza ya hore ni in koma salatul fati ba wai laifi ba ne saboda da mai salatul fati da ya fi zama lafiya ya fi amfanuwar kansa ya amfanu wani na nan rayuwar duniya amma kuma shi ne babba a lahira mai zikiri shi ne babba a lahira to amma kuma yana gidan hikima dole ya nema abincin kansa dole ya yi nutsu dole ya yi wanka dole ya sa mai ka amma zikiri zai kone ma wa'annan gaba daya a ce ya zama zakiru a yi mahaukaci ne a yi kazakari da shi a wannan shi a wata hadara yake a wani abu yake duk wa'annan zaka to salati duk zai dawo da shi tun da yanzu ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma salati manzo Allah yake na farko abin da zai fara zuwa zuciyarsa ma dole fa na yi tsarki dole ne tsarki dole ne ado dole na wanke kaya dole ne wanke daduma dole kaza dole na nemo dole in sa turare dole in yi kaza dole in yi kaza kaman ya dawo an yana cilla hadaran Allah inna Allah ya taho tahode shi ko hadaran Allah sai ka bar kaza ba kaza ba to da haka gaskiya ne da haka to wanda bai san wannan ba sai zo ya ta kwandam din zikiri ba kwandam din sa ake ba wai ana nufin da ga wani abu da ya fi ga abin da zai ya dan amfani kansa ya dan amfani kuma ba dai zikirin ake so ai ba ai ta ma salatul fatin zikirin na ciki to kowane salati ma yanzu wannan sun ce zikirin na ciki Allah da haka Allah ya bamu albarka Allah ya samu masu yin salati albarka annabi da zatin Allah mun gode Allah da Allah ya hada mu da dariqa shehu radiyallahu ya ce mun gode Allah da ya hada mu da dariqa shehu Tijjani dariqa da duk dariqu ma masu salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama mun gode Allah